A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu bakoncin wata matashiya ta kuma ba mu labarinta.
To da wa muke tare yau a dandalin nan?
Kuna tare da Maryam Abbas.
Malama Maryam, ba mu labarinki a takaice?
Muna zaune a nan Kano, amma an haife ni a nan Kano, amma mu ƴan jigawa ne, jigawa Gumel. Ina karatu a nan Kano, na yi primary school, ina nursery. Yanzu haka ina jami'a na a nan Kano.
Me kike karanta a jami'a?
Ina karantar BSc Physics.
Physics
degree program.
Kin kammala ne?
Ina third year ina.
To dama abin da kika so ki karanta kenan. Physics ko wani course kike karanta da
shi? Gaskiya na fara ba physics na so na karanta ba. Na so na karanci karatun likitanci, wato medicine kenan. Na yi applying for the first year, ban samu ba, sai aka bani physics. So da na zauna a gida a haka babu abin yi, sai na ce to bari na fara physics din. So sai na karba na fara ne first year ina, still ban hakura da neman medicine din ba. Na sake jam, na sake post GM, all the process na kare sakewa, na sake applying. So da na sake, still ban samu physics din ba, sai aka bani agriculture. So kawai tunda na ga to ina second year ina a physics din, kuma first year ina ba ni da wata matsala yawa na clearing komai. So sai na ga to second year still ban samu ba, sai kawai na hakura, sai na ci gaba da physics ina.
Makin naki ne bai kai ba ko ko rashin sa'a ne yake yi?
To gaskiya a shekarar farko da na yi applying, maki na ya kai kamar dai nake kamar ko rashin sa'a ne dai ban samu ba. Na biyu shi ma na jam ina, saboda jam din da nayi same as first wacce nayi, same score na samu. So post TME dina ne na biyu, bai ma kai na farko ba. So ina tunanin ko post TME dina da nayi ne na biyu bai kai su bani medicine din ba, ko kuma shi ma ban yi sa'a bane ba. To
yanzu an hakura da medicine din, za a ci gaba da wannan da ake kokowa?
Yeah, na hakura da medicine din, yanzu physics din kawai
nake ci.
Eh, to gaskiya sai yanzu da nazo third year ina, na fara jin daɗin physics din, saboda a second year ina lokacin still raina yana medicine, kawai ina yin physics ne, kawai ina yi ne dai haka nan, for sake of kan na zama da zama stranded haka nan. So sai na fara physics din, na ci gaba sari da physics din haka dai lokacin, ba da wani interest a physics.
To yanzu ya kai kika samu interest?
Na samu interest a physics ne, saboda already na karɓi like na karɓi destiny ina, ga nake destiny ina a physics yake. Haka Allah ya tsara min cewa physics zan karanta. So I decided maybe medicine ina da nake nema ba alkhairi ne a rayuwata ba. So sai na decide na accepting physics ina, na so shi, yawa na amince mishi, na so shi, na karɓe shi hannu bibbiyu, nake with interest a ciki. Saboda second year ina ma, muna yi ƙara encouraging ina, second year ina da na ga ba na son physics din nan, na ɗan samu problem. Saboda akwai wasu courses da na ɗauka na zo ban ci su ba. Kuma daga baya nake ganin wannan courses din na faɗi ne ba wai don ban iya ba, kawai don ina ganin kamar ban sa kaina ba, ban maida hankali ba. To amma why not wannan shekarar ta uku da zan shiga na maida hankali, na gyara wa'ancan courses din da na faɗi, sannan wa'annan da na ƙarasawa su ma na gana ci musu, na gana fitar da results mai kyau, da honor da wannan status na results ina ya zama yana da kyau. Saboda daga lokacin sai na developing interest a wannan ina so na yi lecturing. So sai na ga kuma yawa, na zama malama. To sai na ga kuma ai ba zai yi a ce da zama malama ba, in ban maida hankali na so abinda nake karantawa ba, na fahimta, na yi using, na yi amfani da shi yanda ya kamata, na fita da sakamako mai kyau. Shine sine ɗaya daga dalilin da ya sa na maida hankali, yanzu yawa nake yin sa ya zuciyata ɗaya kawai, ina so saboda na cimma wannan burin nawa.
To madalla, ga hira ta ɗauko daɗi. A tara mako mai zuwa domin jin ci gaba da hiranmu da Malama Maryam. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.